ya fi son ti a nan kaɗe yake ba a samu wakanti. In the streets I'm an ace baby, oh you wanna have a taste baby, go ahead back in the case baby, you're part of the reasons why I make change daily. It's gotta make you mine, my faith ain't shaky, cause when I'm with you all I see is grace, great lady. Ye the case say me bazan iya baki duka ba, but I'ma give you more than what they gave Tracy. Santiwa ne an hada madara da zuma, ga saken jiki har da hana mura, gashi yana gyara murya. Gida shi na sashen lagwada ya jima, dan zama da yunwa yakan ja a ulsa, ga madara ga kujera na kawo zauna. Sha baby while I let it flow like I'm your plumber.
Sha madara baby,
irin wannan ya fi son ti.
Sha madara baby,
a nan kaɗe yake ba a samu akan ti.
Sha madara baby,
baby freaking hard hata kai na shan ti.
Sha madara baby,
taka mini in miki mani.
Sha madara baby,
irin wannan ya fi son ti.
Baby,
a nan kaɗe yake ba a samu akan ti.
Sha madara baby,
baby freaking hard hata kai na shan ti.
Sha madara baby,
taka mini in miki mani.
Buga mini sauti njaha miki baiti, madara ashe da santi, sake bani in danci.
Sha madara
baby,
a nan kaɗe yake ba a samu akan ti.
Sha madara baby,
baby freaking hard hata kai na shan ti.
Sha madara baby,
taka mini in miki mani.
Sha madara baby,
irin wannan ya fi son ti.
Sha madara baby,
a nan kaɗe yake ba a samu akan ti.
Sha madara baby,
baby freaking hard hata kai na shan ti.
Sha madara baby,
taka mini in miki mani.